kamar ma yadda bayanai ke nunawa ita da yarkunar bakin wakin ta ma shiga hannu ne yayin da take kokarin kaucewa sojoji domin kaiwa ga inda take da niyyar kai harin auren shingen sojoji da ke kauyen Kubla wanda ma ya shafa ma da hare-haren mayakan Boko Haram. To sai dai kuma da yake tabbatar da wannan lamarin babban komandan soji mai kula da rundunar aiki da cikawa da ke yankin Mubi wato 28th Task Force Brigade Brigadier General Vio Azegu ya ce sojojin su ne ma suka samu nasarar tabke yarkunar bakin wakin kuma ta boye bom din a cikin wata jakar da take boye da shi. Haka nan ba wani binciken gugub sojojin su ma samu wasu abubuwa masu fashewa a kusa da inda lamarin ya faru. Baya ga wannan ma komandan ya ce sojojin ma sun samu nasarar kashe wasu yan Boko Haram su hudu da su ma ke kokarin tada bumabumai. To amma ko hakan su bata cimma ruwa ba.
Causing mayhem with suicide bombers and also attacking my troops. But very unfortunately for them, we ambushed them because we had information about their movement and activities.
Yi sojojin mu ne suka tabke ta bayan bincike inda aka same ta da abin da take son tarwatsawa nan. Haka nan kuma da aka bincika a kusa da inda abin ya faru, mun ma banka da wasu abubuwa masu fashewa a karan na Kubla. Kai la yau da karumu sun ma samu nasarar kashe wasu yan Boko Haram su hudu da ke ma kokarin kai kunar bakin wake. Yanzu faragarsu muke kuma da ikon Allah sai mun karkade burbuyan yan ta'addan kamar yadda shugaban kasa ya bada umarni.
Clearing the entire area to ensure that we put them under check and bay to ensure that we meet the deadline given to us to clear them from the country as a whole.
Suma yan sa kai na maharba da kuma yan katu da gora wato civilian JTF na bada nasu gudunmawan wajen kakkaɓe yan Boko Haram da ke yankunan madagalin Micika kai har zuwa Mamobi.
Mun clear mun kirtila ba Boko Haram, mun shiga warin nan yankin kirtila shi ma ba Boko Haram, mun shiga Jaje ba mu ga alamun Boko Haram ba. Da sabon gari da muka shiga da sojojin duka ba alamun Boko Haram yanzu a irin wannan ƙauyukan nan. Irin ƙauyukan da suka rage mana nan muke so mu je irin su kamar su Galta, su Cakuro da su Lemu, wa'annan su muke so mu shiga. Allah Ubangiji ya ba mu nasara da yardan Allah. Da kuma shi mai gida Bukar Jimeta da muke ringa mika masa jinjina masa da goje a kan.
To sai dai kuma duk da waɗannan nasarori da sojoji ke kirarin samu cikin kwanakin nan, ƴan Boko Haram na ma za fa hare-haren da suke kaiwa inda suka sauya ma akalansu ga kunna bakin wake. To ko me yasa hakan? Malam ɗan Ladi Ibrahim wani tsohon jami'in tsaron farin kaya ne ya ma ba da amsar wannan tambayar.
To ka san da farko da mutane suna ganin cewar su waɗannan masu kawo hare-hare da suna abin ɗin a cikin dazuzzuka ne, suna kwace garuruwa da shauransu. To kuma kokarin da sojojin Najeriya suke yi na fatattakansu sai suka ga cewa to bari su canza salo. Shi sa suke shigowa cikin jama'a suke ta irin waɗannan ta'addanci. Kuma kamar yadda na taɓa faɗa, wannan abun da suke yi wani abu ne mai kama da yaƙin sunkuru, wadda idan soja suna gabar su kuma sai su taho ta yamma, in soja na yamma sai su tafi arewa. Ko da yake tun farko dama sun daɗe sukan kai hare-haren nan a masallatai da wurin da majami'u da tashoshin mota, to har yanzu fa ba su daina wannan abun ɗin ba. Kuma a ƙashin gaskiya kamar yadda na taɓa faɗa, wannan abu fa ba a Najeriya ne yin shi ba. Kuma kamar makwabtanmu yin su Nijar, su Kamaru, su Chadi da sauran kasashe, wannan abu yana ta ci gaba da faruwa. Gaskiyar magana shine na farko fili ƙasa ko kuma jama'a su koma ga Allah, a ci gaba da roƙon Allah tukuna. Kuma kamar yadda ta faɗa, mutane nan ba su da kamanni fa, ba a san manufarsu ba, ba wata suffa suke da shi wanda za ka iya gane su ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.